labarin wasannin namu na ɗan wasan ƙasar Argentina Lionel Messi ba zai samu daman fafata wasan da ƙasarsa ta Argentina za ta buga na neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 wanda ƙasarsa za su fafata da Uruguay da kuma Venezuela inda za su fafata ranar Asabar da Uruguay. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ita ta fidda wannan sanarwa bisa raunin da Lionel Messi ya samu a cinyarsa, inda Lionel Messi yana ɗaya daga cikin wanda aka fidda sunayensa bayan rattaba hannu da ya yi na komawa sake bugawa ƙungiyarsa wasa ta ƙasar Argentina bayan kammalawa bayan nuni da cewa ya bar taka musu leda a baya. Insha Allah.